ya lizamsi ana ganka ka zo ne kaman akwai
kabari kawai aboki abun ta faru ne kawai yariyar ne ta min abun wallahi ya ga ce min ma ta yi aure fa
dama sun da na giya ma lizamsi amma ta yanzu nan fa sai a hankali amma kai ka ga dagin wata ka san dama karshen dole ta yaudare ka yi
ta saci zuciyata yariyan ta sani kuka bata rayuwata
sanda na bata rayuwata
ita koyo ta sani kuka
sanda ta saki sani kuka
sace ta dauka ta ware da zuciyata ta bar ni ina da santa family friends da na da san sani muna jige da koda yaushe ni da ita idan muna a tare sai ta ce da ni kadai take gadara ashe ina asara a da ina nufin ni wata ke kuma zara a yanzu ban deliver soyayya ta sale lizam cikin lalura ashe a ranta ba so cuta take gare ni ta yaudare ni ta bar ni a yau nace ku ji ni aure take shirin yi ni ban da ko bayani love is not easy always I'm busy make me so crazy a yanzu na karantu zan bi rayuwa a hankali dan karna cutu zan jira masoyiya ta gaskiya ta zo gare ni dan mu huta
zan jira masoyiya ta gaskiya ta zo gare ni dan mu huta
ta saci zuciyata
yariyan ta saci zuciyan wani
yariyan ta sani kuka
ta sani kuka wayo
na bata rayuwata
sanda na bata rayuwata
ita koyo ta sani kuka
sanda ta saki sani kuka
zan mu jone ce mu joniyo unganta kokolanta kadan ne ta kan bugu da fanta ita bata cin nama wai sai dai ko in sayo hanta shinoge da kullun aikin ta shine cuta karki da mutun da na gane kina da cuta bazan taba auren ki ba ko an banke kyauta anoge da kullun aiki na shine bauta in na tashi da safe in dinga sadaka da gauta baya ya ba on kula son ki nene auta ashe da wani a zuciyen ki kin bashi sarauta na baki zuciya ta ƴan mata kin yaudare ni amma karki da mutun da na gane kina da reni au never ever love you belle maki wewe ni inna mangirin zumanir ai wasu buwar kalkal kai baki sanni ba baki san wa ake kira s boy su saba
da saci zuciya